A wata hira da abokin aikinmu na sashen Turanci Vincent Makorie da ita jiya Alhamis, sakatariya a ma'aikatar harkokin wajen Kenya Amina Muhammad, ta ce ziyarar da shugaba Barack Obama na Amurka zai kai kasar tamkar kaske ne akan kasar da kuma gwamnatin shugaba Uhuru Kenyatta.
I think it's his coming now is just recognition of the kind of leadership that we have, a pragmatic, energetic, passionate, driven.
Tace tana ganin wannan ziyara da zai kai yanzu yin na'am ne ko kuma amincewa da salon shugabancin da ake da shi. Haka kuma yana nuni da yadda aka fahimci irin nasarorin da kasar Kenya ta samu a cikin 'yan shekarun da suka shige. A lokacin da shugaba Kenyatta da mataimakinsa William Ruto suke fuskantar caje-cajen zargin cewa suna da hannu a tarzoma da ta biyo bayan zaben shugaban kasar da aka yi a shekara ta 2007, dangantaka tsakanin Amurka da Kenya ta raunana, to amma akwai alamar cewa wannan takau. Yau Juma'a din nan ake sa ran shugaba Obama zai isa kasar Kenya domin shi ma ya halarci taron kolin harkokin cinikayya da za a yi. A yayin da shugabannin 'yan kasuwa daga duk faɗin duniya za su halarci wannan taron ƙolin, Amina Muhammad tana fatar ganin an samu kamfanoni sun zuba sabbin jarurruka a ƙasar Kenya.
Everything is on the table. We are hoping again that a lot of investment will flow in. You know, we are taking center stage because the US president is coming. I think everybody is interested.
Tace komai a bayyane yake, kuma a yadda al'amura suke suna fatar kamfanoni za su yi sha'awar zuba jarurruka a Kenya. Tace yanzu hankalin duniya ya koma akan kasar Kenya domin shugaban Amurka zai kai ziyara kasar. Tace tana tsammanin kowa na sha'awar sanin abubuwan da suke a kasar da kuma abubuwan da kasar za ta yi ta yin gabatarwa. Baya ga batun harkokin kasuwanci, wani babban batu da ke kan ajanda a lokacin ziyarar shugaba Obama shine matsayin matakan tsaro. Kasar Kenya, wadda ke makwabtaka da kasar Somalia, 'yan yakin sa kan kungiyar Al-Shabaab da cibiyar ta ke kasar Somalia ta sha auna kasar Kenya wajen kai hare-hare. Amina Muhammad ta ce Amurka ta ci gaba da kasancewa a kawar Kenya sosai wajen yaki da ta'addanci.
Our collaboration, especially on security, is historic. It's been there. Of course, we've enhanced it a lot in the last few years because of the threat.
Tace haɗin kai ko kuma tuntuɓar juna tsakanin ƙasashen biyu, musamman akan matakan tsaro, yana da tarihi domin an daɗe ana yi. Ko da yake a cikin 'yan shekarun da suka shige an ƙara ƙaimin tuntuɓar juna tsakanin ƙasashen biyu, a saboda barazanar tsaro da ake fuskanta a duk faɗin duniya. Haka kuma ƙasar Kenya tana taka muhimmiyar rawa wajen shiga tsakani a rikice-rikice a yankin, ciki har da rikicin da ake yi a ƙasar Burundi a saboda niyyar shugaban ƙasar na sake yin wani wa'adin mulki. Har yanzu dai ƙasar ta Burundi tana ƙida ƙuri'un da aka kada a zaben da aka yi a ƙasar a ranar Talata. Kuma Malama Amina Muhammad ta ce shugabannin yankin suna nazarin ausi na'am da sakamakon zaben ko kuma a'a.